الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 3 ga watan Sha'ban shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 30 daidai ga watan 4 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da ƴan tambayoyi guda uku tambaya ta farko dan uwa ke cewa menene hukuncin wato runa hurhura da bakin launi misali kamar yango wato runa hurhura da launi wanda yake baki haram ne dalilin da ke tabbatar da haramcin haka hadisin da ke cikin sahihu muslim riwaya ta Jabir ibn Abdullah Allah ya kara musu yadda ke fada cewa utiya bi abi quhafata yawma fathi makkah wa ra'suhu wa lihiyatuhu kasugamati bayada kasugamati bayada wato Jabir Allah ya kara masa yadda yake cewa ranar da aka ci makkah da yaki wato an zo da Abu Quhafa baban Abu Bakar Allah ya kara masa yadda wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kansa da gemanyarsa shine yake cewa kasagamati bayaba yanda ka san kamar wata itaciya da ake kiranta asagama furanta da ƴaƴanta fari fat ne to haka kansa wato da gemunsa yayi fari fat ma'ana hurhura ce فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد وزان الله يجي ونن دتيجو كتنزا مسا معنا كرنا مسا ونن هرهرا دوان أبو وزان الله يجي واجتنبوا السواد وزان الله يجي أما كني سنشبكي هكا ونن حديثينا چكين مسندنا الإمام أحمد sai dai riwaya ce ta Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda shi ma hadisi ne ingantacce Anas ke cewa jaa Abu Bakar radiyallahu anhu bi abi quhafata ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawm fathi makka wato Abu Bakar Allah ya kara masa yadda a ranar da aka ci makka da yaki ya zo da mahaifinsa Abu Quhafa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر مزال الله صلى الله عليه وسلم سيئتي لأبو بكر لو أقررت الشيخ في بيته لا أتيناه تكرمة لأبي بكر رضي الله عنه مزال الله يأتي هبا أبو بكر يأتي وانن دتيجو إندا كازو ندشي كاكي عليشي أجدا مزال الله يأتي مودة كمو يكما تأتي منتاش من جمي إسكيش manzo Allah dan girmama Abu Bakar yace inda ka kyale wannan dattijo a gida mu ya kamata mu tashi mu je mu iske shi domin Abu Bakar ya zo da mahaifinsa ne domin ya karbi musulunci manzo Allah yace inda kai hakuri har gida za mu iske shi kaga wannan yana nuna girmama manya kenan domin duk wanda ya fika shekaru yana da wata daraja da wata kima da wata martaba wadda Allah yake bance shi da ita duriya akan ka ko da kwana ɗaya mutun ya fika to wannan yana da daraja akan ka dan haka kai ya kamata ka tashi kaje kaga annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin sa na fiyayyen halitta yake fada yake cewa inda kayi hakuri wannan dattijo ka bar shi a gida manzon Allah yace ni da kaina ya kamata a ce na tashi na iske shi dan girmama Abubakar Allah ya kara masa yadda kuma dan girmama mahaifin a lokacin nan fa aslam sai ya musulunta ya kadaita Allah a cikin ibada yayi da'a ga manzansa wa ra'suhu wa lihiyatuhu kasagamatil bayda wato kansa da gemanyarsa yanda kasan tamkar wannan itaciya wanda furanta da ƴaƴanta farifatu ne ma'ana hurhura ta hada gemun da ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace da Abubakar gayyuruhuma wajannibuhu sawad manzo Allah yace ku rina masa wannan hurhura amma ku nisanci launi baki kaga wannan wato hani ne kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cai wajannibus sawada manzon Allah yace ku nisanci baki dan haka a shi riwaya wadda take cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cai gayyiru hadha bi shay'in ku canza wannan hurhura da wani abu kenan duk abin da zai iya rina ta sawa'al lalli ne ko wani wani tsuro wanda ake kiran shi baba da sauransu duk abin da zai rina hurhurar ta ija to wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni amma sai yace wajannibuhu sawada manzo Allah yace ku nisanta shi game da baki kar ku sanya masa baki kuma akwai hadisi hadisi ne ingantacce hadisin na cikin sunani abi daud da sunani nasa'i da musnad na al-imam ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada kamar yanda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ya rawaito daga gunsa manzo Allah ke cewa yakunu qaumun yakhbibuna fi akhir az-zamani bis-sawad ka hawasilil hamam hammam sai ya ce la yarihuna ra'ihatal janna manzo Allah ya ce wasu jama'a za su kasance a ƙarshen zamani manzo Allah ya ce za su ringa rina hurhura da launi baki manzo Allah ya ce yanda ka san wato kamar makwalkwatan wato tantabara ma'ana fararen tantabarai kenan ko kuma fararen kurciya yanda ka san haka ma'ana haka suke wato yanda ka san makwalkwatan tantabara ma'ana idan suka rina yayi baki lut manzo Allah sai ya ce la yarihuna ra'ihatal janna masu rina hurhura da launi baki manzo Allah ya ce ba sa jin kanshin aljanna kaga wannan kashedi ne da barazana to dan haka hurhura kuma baya dacewa mutum ya barta haka nan ba tare da yarina ba domin akwai hadisi ingantacce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato yake cewa innal yahuda wan nasara la yasbiguna fakhalifuhum manzo Allah yace yahudawa da ƴan mushan ba sa rina hurhura ku jama'a ta mu'mine manzo Allah yace ku saba musu ma'ana ku rina hurhura wannan hadisi yana tabbatar da mustahabbancin rina hurhura sunna ce mustahabba in kan mutun yayi hurhura ko gemun sa yayi hurhura to ya rina shi abu mai sauki ga ya lalle ko kuma ga dan uwa a kusa shi ya san da abin da suke rinawa an gane ko kenan dan haka manzo Allah yace ku saba musu ku saba musu tunda manzo Allah ya ce mu saba musu kenan mu sunna ne mu rina hurhura bai ya dacewa mu'mini ya barta haka nan tambaya ta biyu dan uwa ke cewa idan ka zo a matsayin masubuki game da sallar gawa ma'ana an yi kabbara daya ko biyu sannan ka zo yaya za ka yi iya abinda ka samu idan liman ya salamce sai ka jiro iya abinda ya rage na kabbara misali in biyu ne ka samu sai ka zo da kabbara biyu kenan sannan sai ka salamce in kabbara ɗaya ka samu ta ƙarshe liman idan ya salamce in an bar gawar sai ka dan ci gaba in ba a barta ba kuma kawai kabbara za ka yi a jere shi kenan sai ka salamce tambaya ta uku dan uwa yake cewa menene hukuncin shiga makabarta da takalma in har babu wata larura to shiga makabarta da takalma haramun ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ne ingantacce na cikin wato sunani abi dawud manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tafiya a cikin makabarta waiwayawar da yake manzo Allah sai ya hango wani mutum yana tafiya tsakanin kaburra da takalmansa, manzon Allah sai yake cewa ya sahiba sibtiyatayn alki sibtiyatayk. Manzon Allah yace ya kai me wannan takalma, manzon Allah yace fitar da takalmanka. Ka'ida ta malamai suka ce al'amru bi shay'in nahyun an ziddihi, umarni game da wani abu a kai tsaye ana haninka ne game da abin da yake shiyance shi. Misali aka ce tsaya, idan aka ce ka tsaya to kai tsaye ana haninka game da zama. Don haka wannan hadisi yana tabbatar da hani ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da yin tafiya da takalma a cikin makabarta. Allahumma sai dai inda larura, kaman tsananin zafin rana ko tsananin sanyi ko wata kaya da abin da yake kama da haka, to wannan ba laifi idan mutum ba zai iya jimre ma zahin, ko kuma duk makabartar ko ina kaya ce babu inda zaka iya dora kafarka, to abin da yake kama anan ya halatta mutum ya tafi da takalman sa. Amma matukar babu wata larura, to baya halatta ya zamanto mutum na tafiya a cikin makabarta da takalma, saboda su mu'minai alhurmasu da darajarsu bata takaita ba, suna raye ko bayan mutuwarsu suna da kima da daraja. Yan uwanka ne fa mu'minai suke kwankwance, zaka zo kana taka su kana tsallaka su da takalma, idan suna raye zaka yi musu haka? Ba zaka yi musu ba. Wannan alhurma da daraja da Allah ya ma mu'minai, to haka bayan mutuwarsu ma wannan daraja da alhurma tana nan. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya kai me wannan takalma, fitar da takalmanka. Don haka wannan hadisi yana tabbatar da rashin halaccin shiga makabar, yana nuna hani game da shiga makabarta da takalma sai inde, wato sai idan akwai wata larura. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin baban da ke bayani game da abinda ake karantawa a sallar gawa, wanda bayani ya gabata sallar gawa wato wajibi ce, farilla ce. Idan mutum Allah ya yi masa rasuwa dole ne a yi masa salla a matsayinsa na mumini. Kuma ita sallar gawa tana da kaifiya, kamar yadda a wannan babi malam sai da ya mana bayani a farko game da kaifiyar sallar gawa. Karin fa'ida a nan, akwai bambanci a wajen tsayuwar liman game da gawa ta mace ko kuma ta namiji. Idan gawa ta namiji ce, to limami zai tsaya dabra da kafadinsa, dabra da kafadin gawar, haka zai tsaya kenan, sai ya dawo daidai wurin kusan kafadin mamacin, kenan nan zai tsaya. Idan kwa gawa ce ta mace, to zai tsaya tsakiyar gangan jikinta kenan, wurin cibiyarta ko kace daidai wurin mazaunanta, nan ne zai tsaya. Dalilin da ke tabbatar da haka hadisi ne ingantacce, Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda, an zo da gawa wato ta wani da Allah ya masa rasuwa, Anas dan Malik sai ya tsaya wajen kafadinsa, da aka gama sallah kuma sai aka zo da wata gawa ta mace, Anas dan Malik sai ya tsaya a tsakiyar gangan jikinta daidai wajen cibiya. Da aka gama sallah sai wani daga cikin jama'ar, shine Al-Ala ibn Ziyad Al-Adawi Allah ya ji kansa, sai yake cewa ya Aba Hamza, yace ya Aba, kinaya ce ta Anas dan Malik, yace na ga da aka kawo gawa ta namiji ka tsaya a daidai kafadinsa, da aka kawo gawar mace ka tsaya a tsakiyar gangan jikinta daidai wurin cibiya, menene bambanci, menene dalili akan haka? Sai yace hazihi sunnatu nabiyikum, yin haka karantarwar annabi ku, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na ga yayi haka. Al-Ala ibn Ziyad Al-Adawi sai ya waiwayo ga jama'a, sai yace to ku kiyaye wannan, ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma sabani ga malikiya, malikiya su suka ce in gawar namiji ce, wato sai ya tsaya a tsakiyar gangan jikin shi, in gawar mace ce sai ya tsaya wajen kafadinta, akasin abin da yake cikin sunna. sai suka yi wani tawili suka ce a ai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tsayawa a tsakiyar gangan jikin mace wai kafin a yi makara ne to yanzu tunda an yi makara makara tana sifirce gawa kenan sai a koma a tsaya wajen kafadinta shi kuma namiji sai a tsaya a tsakiyar gangan jikin shi ka'ida in fada ta kowane malami ce in dai ta saba ma nassi Al-Qur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka maida masa fadar sa ka dau abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gawar mace limami yana tsayawa tsakiyar gangan jikinta idan ta namiji ce zai tsaya wajen kansa kenan daidai da kafadin sa to a lokacin nan kenan mutum zai karanta Fatiha idan ya karanta Fatiha kenan kafin ya karanta Fatiha wato in yayi kabbara ta farko zai daga hannuwansa sannan sai ya dora hannunsa na dama wato ya rungume su akan kirjinsa sannan sai yayi isti'aza shine a'udhu billahi minash shaytanir rajim ko abin da yake kama da haka sannan sai yayi bismillah sannan sai ya karanta Fatiha sannan sai ya karanta sura ko wani abu wanda ya sauƙaƙa na Al-Qur'ani sannan sai yayi kabbara ta biyu ba sai ya maimaita daga hannu ba bayan kabbara ta biyu zai yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine salatul ibrahimiyya a kabbara bayan kabbara ta uku zai yi addu'a ga mamacin sannan bayan kabbara ta hudu shima addu'a zai yi ga mamacin kamar yanda karin bayani kenan zai zo a darasi wanda yake na yau fiyayyar addu'a a wannan babi kamar yanda bayani ya gabata shine hadisin Auf ibn Malik wanda ya gabata yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma wata gawa sallah yace sai na kiyaye daga cikin addu'ar tashi naji manzo Allah na cewa Allahumma ghafir lahu warhamhu ya Allah ka gafarta ma wannan mamaci warhamhu ya Allah ka ji kansa wa afihi ya Allah ka bashi lafiya wa afu anhu ya Allah ka rangwamta masa wa akrim nuzulahu ya Allah ka girmama bakuncin sa wa wasi'imur khalahu ya Allah ka yalwata mashigarsa ma'ana ka fadada masa kabarin sa wa gasilhu bil ma'i wasalji wal bar ya Allah ka wanke shi da ruwa da raba da kankara wa nakihi min al khataya ya Allah ka tsarkake shi game da dattin zunubi kama yunqa thawbu al abyadu min ad danas irin yanda ake tsarkake farin tufafi game da datti wa abdiluhu daran khairan min dari ya Allah ka canza masa gida fiye da gidansa na duniya wa ahlan khairan min ahlihi ya Allah ka canza masa iyali waɗanda suka fi iyalinsa na duniya wa zawjan khairan min zawjihi ya Allah ka canza masa mata fiye da matarsa ta duniya wa adkhilhu aljanna ya Allah ka shigar da shi aljanna hausawa suka ce kunkuruskan dan bariya kenan karshen inda ake so a shi wa adkhilhu aljanna yace ya Allah ka shigar da shi aljanna wa a'izhu min azabil qabri ya Allah ka kare shi game da azaba ta kabari wa min azabin nar ka kare shi game da azaba ta wuta Auf ibn Malik Allah ya kara masa yadda yace hatta tamannaitu an akuna ana zalikal mayyit yace wallahi jin wannan addu'a da nayi sai da nayi buri ina ma a ce ni ne gawar da ke shimfida gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci don haka dai a takaice game da addu'a ta sallar gawa to wannan ita ce number 1 ita ce jagaba kenan a darasi da ya gabata mun tsaya karshen hadisi na Wasila ibn al-Asqa Allah ya kara masa yadda ke fada sallabi na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala rajulin min al-muslimin yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma wani mutum sallah ta gawa daga cikin musulmi tare da mu fasamituhu yaqulu sai naji manzon Allah na fada Allahumma inna fulana ibn fulani fi zimmatika ya Allah lalle wani dan wani fi zimmatika yana nan cikin alƙawalinka bai gushe ba menene alƙawalinka shine kada ita ka a cikin ibada wa habli jiwarika kuma yana cikin tsarinka da kariyarka faqihi fitnatul qabri ya Allah ka kare shi game da fitna ta kabari fitina ta kabari shine tambayoyi da mala'iku suke ma dukkan mutumin da Allah ya masa rasuwa sawa'an an yi rami an binne shi ko kone gawar aka yi aka shekar da tokar ko kura ta cinye shi ko abin da ya kama da haka sai an tada shi an yi masa tambaya ko ma wane ne sai dai wanda shari'a ta toge, kamar misali shahidi, wannan Allah yana dauke masa fitina ta kabari. Haka mutumin da ya mutu a daren Juma'a ko kuma yinin Juma'a, shi ma Allah ya dauke masa tambayoyi da ake masa a cikin kabari. To shine yace faqihi fitnatul qabr, ya Allah ka kare shi game da fitina ta kabari. Wa azaban nar, ya Allah ka kare shi game da azaba ta wuta. Wa anta ahlul wafa'i, ya Allah kai ne wato ma'abucin cika alkawari, domin duk alkawarin da kai baka sabawa. Walhamdi, kuma kai ne ka cancanci yabo a sama ko a ƙasa, a duniya ko a lahira. Allahumma ya Allah faghfir lahu, ya Allah ka gafarta ma wannan mamaci. Warhamhu, ya Allah ka ji kansa. Innaka antal ghafurur rahim, lalle kai ne mai matukar gafara ga duk wanda ya tuba, kuma kai ne maji kai game da bayin ka mu'minai. Wannan hadisi bayani ya gabata yana daga cikin nau'ikan addu'a ta sallar gawa. Kenan zamu tashi hadisi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa ana abdillahi ibn abi awfa radiyallahu anhu, wa ana abdillahi ibn abi awfa radiyallahu anhuma انه كبر على جنازة ابنته له اربعة تكبيرات فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا وفي رواية كبر اربعة فمكث ساعة حتى ظننت انه سيكبر خمسة ثم سلم عن يمينه وعن شماله فلما انصرف قلنا له ما هذا فقال إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الحاكم وقال حديث صحيح. Wato malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan hadisi ne daga Abdullahi ibn Abi Aufa, Allah ya ƙara musu yadda, ke faɗa cewa lalle shi Abdullahi ibn Abi Aufa wato yama wata ƴarsa da Allah ya mata rasuwa sallar gawa, sai ya yi kabbara hudu. Faqama ba'da ar-rabi'a, bayan kabbara ta hudu sai ya tsaya ya jima. Ka kadiri ma baina takbiratayn, kamar gwalgwadan abinda ke tsakankanin kabbarori guda biyu. Ma'ana bayan kabbara ta hudu suna jiran ya salamce sai ya jima. Jimawar da yayi gwalgwadan tsakanin kabbara biyu, in ma ka dauka kabbara ta farko da ta biyu, ko kuma ta biyu da ta uku, ko kuma ta uku da ta hudu. Yastaghfiru laha, yana roƙa mata gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wa yad'u, kuma yana mata addu'a na cewa Allah ya mata jinkai. Thumma qala, sannan da ya salamce sai ya ce da su, kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yasna'u hakaza, yanda kuka ga nayi haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake. Ma'ana bayan kabbara ta hudu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya salamcewa kai tsaye, manzon Allah yakan yi addu'a. A wata riwaya sai yake cewa kabbara arba'an, wato Abdullahi ibn Abi Aufa da yema ƴarsa sallar gawa da Allah ya mata rasuwa sai yayi kabbara hudu. Fa makasa sa'atan, bayan kabbara ta hudu wato sai ya jima. An gane ko ya zauna, ma'ana wata sa'a, ma'ana ya jima yana addu'a bayan kabbara ta hudu. Hatta zanantu annahu sayukabbiru khamsa, marwayacin hadisin yace sai da nayi zaton cewa zai zo da kabbara ta biyar. Thumma sallama an yaminihi wa an shimali, sannan sai sallama dama da hauni. Na daga cikin nau'in sallamar da ake a sallar gawa, in ma kai sallama ɗitak a damarka a ɓuye ba tare da an daga murya, wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko mutum yayi sallama biyu dama da hauni, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, sai dai ba a ɗaukaka murya kamar yadda ake yi a sallah ta farilla a cikin sauran salloli. Sai yace falan man sarafa, wato a lokacin da ya gama sallar shi Abdullahi ibn Abi Aufa, kulna lahu ma hadha, sai muka ce masa menene wannan, bayan kabbara ta hudu ka jima. Fa qala, sai yace inni la azidukum ala ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yasna, yace lalle ni ku san da cewa bazan dada muku akan abinda naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi da ido na naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan kabbara ta hudu manzon Allah yakan jima yana addu'a aw hakaza sana'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma yanda kuka ga nayi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake a takeice su jama'ar iya abinda suka sani bayan kabbara ta hudu kai tsaye limami ya salamce don haka wasu malamai suke cewa bayan kabbara ta hudu in liman ya ga dama ya salamce in ya ga dama kuma yayi addu'a hallu bayan ta hudu to don haka amma abinda aka fi so abinda ya fi dacewa bayan kabbara ta hudu a ci gaba da yin addu'a ga mamaci saboda mamaci yana da bukatar addu'a kuma tare da cewa bayan kabbara ta hudun ana iya salamcewa kamar yanda su sabanin abinda suka sani ne suka gani shi ko sai ya tabbatar musu cewa ba zai dada musu ba akan abinda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nayi yanda ya haka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nayi don haka wannan yana nuni shine malam yayi bayani a baya yace an so bayan kabbara ta hudu wato liman ya ci gaba da addu'a wato ga mamaci kenan shine anan malam yazo mana da wannan hadisi kuma wannan hadisi yana nuna mana yanda mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke da kwadayin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga anan mi ce yace musu cai inni la azidukum ala ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yasna yace ku san da cewa wallahi ni bazan dada muku komai akan abin da naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi yanda manzon Allah ya haka ni dai sannan kuma wannan yana nuna mana halacci in kaga wani abu sabani yanda ka sani to ba laifi bane ba kai tambaya kai abu kaza ka sani ake yi sai kaga an yi sabani shi to sai ka tambaya menene dalili akan haka kamar yanda suka ce masa ma haza wannan ko menene sai ya ce to yanda kuka ga nayi haka naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nayi باب الاستراء بالجنازة انا ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم متفق عليه وفي رواية لمسلم فخير تقدمونها عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضعت الجنازة فاعتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصائق رواه البخاري wato wannan babi ne wanda ke bayani game da wajibcin yin gaggawa game da jana'iza gaggawa game da jana'iza kala biyu ce wato na farko shine gaggauta tattala mamaci bayan an tabbatar da rai ya fita to kar ayi wani lati ayi kokarin a tattala shi a wanke shi ayi masa duk kafani a kai shi makomarsa an gane ko na biyu wato shine wajen tafiya idan an dauki gawa za a kai ta makabarta ba a san to taki ɗaya irin yanda makiyan Allah Yahudawa da ƴan mushin suke gaggawa za a yi amma ga ba gaggawa ta fitar hankali ba sauri za a yi a wajen tafiyar amma ba saurin da ya wuce ka'ida ba yanda za a fitar da mutane daga cikin hayyacinsu kamar yanda ƙarin bayani zai zo to shine anan malam ya zo mana da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa asri'u bil janaza manzon Allah ya ce ku yi gaggawa game da gawa ma'ana da zaran an tabbatar da rai ya fita to kar a yi lati masu wanka su ci gaba da wanka wasu su je a dinka da kafani wasu su je su yi rani kar a samu lati sabanin irin yanda wasu jama'a suke a yau mutum Allah ya masa rasuwa sai a ce wai sai an yi jiran suwa-suwa sun zo wai akwai dangin shauri kaza wannan ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ma wasu dangin shi suna nesa a bi tattala shi a je a binne shi idan sun zo an gama jana'iza su je kan kabarin shi su yi mai sallah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata mata mai sharan masallacin sa Allah ya mata rasuwa a cikin dare sahabbai suka tattala ta suka kai ta suka binne aka wayi gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ganta ba kamar yadda ya saba ganinta manzon Allah sai yake tambaya ina ko wanci suka ce ai wanci Allah ya mata rasuwa tun a daren jiya mun ma kai ta mun binne manzon Allah ya ce afala azantumuni kuka ki sanar da ni manzon Allah ya ce dulluni ala qabriha ku nuna mun kabarinta sahabbai suka wuce gaba suka je suka nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kabarin manzon Allah ya wuce gaba suka yi sahu a bayan shi manzon Allah ya mata sallah wannan hadisi yana tabbatar da duk wani wanda yake makusancin mamaci ko wanda ake kwadayin addu'ar sa baya nan aka yi sallar gawa aka binne mamaci aka yi jana'iza to yana iya zuwa kan kabarin sa ya masa sallah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya to dan haka jinkirta gawa haram kuma mutum Allah ya masa rasuwa a wani gari waye a ce sai an dauko gawar an kawo to menene fa'idar kawo ta lokacin da za a dauka game da kawo wannan gawa an bata lokaci an saba ma karantar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kanshi dauko gawa daga wani gari a kawo mutum wani gari wannan haramun ne dalilai sun wuce a lissafa akwai hadisai da suka tabbatar da haramcin haka Aisha Allah ya kara mata yadda wato dan uwanta Abdurrahman ibn Abi Bakar da Allah ya masa rasuwa wato take cewa in ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da wato dauko mamaci daga wani gari a kashe ni gari tace wallahi da na dauko shi na kawo shi nan na bunni kuma haka Jabir Allah ya kara masa yadda mahaifiyarsa a ranar yakin Uhudu da aka kashe mahaifinsa Abdullahi ibn Haram da wani amminsa mahaifiyar Jabir ta jara kumi daga birnin Madina ta je talauko ga wasu a can filin Uhud ta kamo hanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsinkayo ta manzo Allah ya ce maza ku tarya wajen waccan matar ku ce ta dawo da su inda Allah ya musu rasuwa nan za a binne su to dan haka kasancewar wannan jinke wato cewa sai an dauko mamaci daga wani gari an kawo shi wani gari abin ne wannan an jinkirtar da gawa an wahaltar da shi kuma sannan kasancewar wani nau'i ne na tozartar da dukiya nau'i ne nawa ake biya wasu suna ganin cewa wai in ba su kawo mamacin su wai tamkar ba su mai gata ba kuma abu ne fa sananne ku kuke fada duk inda mutum yake addu'a iske shi take kenan can ayi masa jana'iza kenan addu'a duk wanda zai masa addu'a ya masa addu'a na Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama wannan addu'a iske shi zata yi ba sai an dauko gawar ba an kawo dan haka kenan jinkirta gawa ko kuma dauko gawa daga wani gari a kawo ta wani gari a ce za a binne wannan ya saba ma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya faɗa asri'u bil janaza manzon Allah ya ce ku yi gaggawa wato game da tattala mamaci a kai shi makomarsa wani yakan iya ce wato yaya za ku yi da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai a ranar litinin Allah ya masa rasuwa kuma ba a binne shi ba wato sai a daren Laraba malamai suka ce uzurin abin da ya hana sahabbai su binne shi ana nan ana zama ana kokarin yaya za a yi a bayyana ma jama'a wane ne khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin kasa bai dace ba a ce ta wuhin da babu khalifa na Allah a bayanta wannan al'amari shine yasa sahabbai suka jinkirta jana'iza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ana kokarin a fitar da wane ne zai mai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da zartar da dokokin ubangiji subhanahu wata'ala a doran kasa dan haka kuma manzon da kanshi yace mana asri'u bil janaza ku yi gaggawa game da gawa a tattala ta a kai ta makomarta manzon Allah yace fa in taku salihatan kenan dan haka maganar cewa sai an yi jiran wane ne zai zo wannan duka bai dace ba ku je ku binne in yazo in hushi zai yi in mami zai yi yayi an gane ku a nisanci hushin Allah da na manzansa shi yafi dacewa yace fa inta kusalihata in gawar ta kasance nagartatta ce fa khairun tuqaddimunaha ilayhi manzo Allah yace ku san da cewa alkhairi ne na musamman za ku gabatar da ita zuwa gare shi in dai gawar ta mutumin kware ce manzo Allah yace alkhairi ne za ku gabatar da ita zuwa gare shi domin shi mumini da zaran an sanya shi cikin kabarin sa an masa wannan tambayoyi to za a fadada masa kabarin sa dama da hauni kamu 70 kamar yadda ya tabbata daga a cikin hadisin albara daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wata riwaya za a fadada masa kabari iya ganin sa sannan kuma za a buda masa dausayi daga cikin dausayi na aljanna ma'ana kofa daga cikin kofofin aljanna zai ci gaba da shakar kanshi da ni'ima har zuwa yinin alkiyama kyakkyawan aikin shi da ya aikata a nan duniya Allah zai suranta shi ya koma mutum mai kyakkyawar fuska mai dadin kanshi ya zauna ya ci gaba da ɗebe masa kewa yana tattaunawa da shi har zuwa yinin alkiyama to dan haka manzo Allah yace fa khairun tuqaddimunaha ilayhi alkhairi ne za ku gabatar da ita in dai gawar mutumin kwareji kenan barin shi anan cikin kunci ne sai yace wa in ta kusiwa zalika in ku ba ta mutumin kwarei bace gawar manzo Allah yace fa sharrun tabaunahu arriqabikum ku san da cewa sharri ne da mugunta za ku yi gaggawa ku sauke gabar mu yayin ma'ana musiba ce da jaraba za ku rabu da ita ku yi maza ku kai shi in dai ba mutumin kwarei bane in mutumin kwarei ne alkhairi ne ku gabatar da shi in ba mutumin kwarei bane to sharri ne da mugunta za ku sauke daga wuyan ku a wata riwaya ta Imam Muslim yace fa khairun tuqaddimunaha alayhi alkhairi ne na musamman za ku gabatar da ita gawar akan shi an gane ko sanan malam sai yazo da hadisi na biyu hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda ke fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza wudi'atil jinaza wato idan an fito da gawa an aji ma'ana idan aka fito da gawa daga gidan kenan mamaci daga inda Allah ya masa rasuwa idan aka fito da ita aka aje fa hatamala har rijalu ala anakihim mazaje suka dauki wannan gawa akan wuyayensu anan me zamu iya fahimta daukan gawa dai ibada ne an gane ko ibada ce mai zaman kanta a dau gawa a kaita abun ne wannan ibada ce mai zaman kanta wanda Allah ya shar'anta mana don haka anan manzon Allah yace fa hatamala har rijalu ala anakihim mazaje suka dau wannan gawa ala anakihim akan wuyayensu kenan wannan gaba tana nuna mana maza su suke daukan gawa ba mata ba bugo da kai wannan kuma yana nuna mana kaifiyar yanda ake daukan gawa in za a kaita makabarta shine a dauke ta a dora a wuya dan haka Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa yayi bayani mai gamsarwa game da wannan bid'a da ta mamaye al'umma wato shine kebantar mota ta musamman ko wata sharatu domin daukan gawa kamar yanda yake kasashen turawa na yamma wanda kuma ga ya abin ya mamaye al'umma saboda fuska kusan 5 malam ya bayyana illolin wato daukan gawa a cikin mota farko dai akwai takalidanci da makiyan Allah kwaikwayo ne na kafirai Allah ko ya haramta mana kwaikwayon su abu na biyu wato yana daga cikin illar wato cewa wata bid'a ce aka kirkire ta a cikin ibada mai zaman kanta tunda anan manzo Allah ya nuna mana yanda ake daukan gawa ko ibada ne chai fa hatta mala har rijalu ala anakihi mu ko sai aka zo aka yi wata mota ta musamman an gane ku sannan abu na uku wannan yana wato nisanta makasudin wato daukan gawa a wuya menene saboda wa'azi ne an zo an sanya ta cikin mota wane ne zai ga gawar balantana ya wa'azta hankalin shi ya tashi domin ita gawa daukan ta a wuya yana tuna ma mutum makomar shi lahira gaya dai wane ne wanda ana faduwa ana tashi yau gaya an dauke shi a wuya za a wuce da shi kowa yana gani gawa ta fi kurjini a hakan amma an sanya ta mota an zo an wuce to mutane shagalin su na duniya kawai ke gaban su kwata kwata, waɗanda suke rakiyar gawar ma ba za su dawo ne, yasa saboda ba sa ganin gawar. Amma a ce ga yi kiri da kiri kuna ganin gawar gata nan, an dauki makara an dora a wuya, wane ne ana gaugawa za a kai shi makabarta, za a kai shi. To wannan ya yi gilgiza jama'a, ya yi razana jama'a, kowa ya shiga hayyacin shi ya koma zuwa ga Ubangiji. Sanayin Allah ta hudu, game da kebantar mota ta daukan gawa, malam yake cewa akwai kankanta masu rakiyar gawa. Kowa yake da motar da zai bi? Ba kowa zai ke da motar da zai bi. Saboda haka wasu sai su zauna kenan, wannan lada an sanya su sun yi asarar lada na rakiyar gawa. To dan haka kasancewar in dai ba da larura ba, makabarta ta yi nisa, ba yanda za a yi a iya dauka a kai a kafa. To bai ya dacewa a dura gawa akan wata mota ko a dauke ta akan wata sharatu, wannan sabanin sunna ne. In makabarta ta yi nisa da wahala za a iya zuwa a kafa, to wannan bai ya dacewa. Shi yasa a irin manyan birane zaka ga gawa mutane kwata kwata ma ba sa sanin kamar ma ana mutuwa. Ba sa sanin kamar ma ana yasa, saboda babu wani kurjini, an zo an sa ta daman cikin wata bakar mota shikenan, gawar ma ba kowa ba yake gani. An kai ta kawai, wasu kawai sai dai a haɗe ma a makabarta. To dan haka kasancewar a nan abinda yake sunna karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, idan za a kai mamaci zuwa makabarta, mazaje kamata su dauki gawa a makara akan wuyayensu. Shine manzon Allah ya ce, fahatamala harrijalu ala anaqihim, mazaje suka dau wannan gawa akan wuyayensu. Fa in kanat salihatan, idan gawar ta kasance nagartacciya ce, qalat qaddimuni, gawar da kanta take fada qaddimuni, a wata riwaya an samu ziyada qaddimuni qaddimuni, cha take ku gabatar da ni, ku gabatar da ni, ma'ana ku yi maza ku kai ni, haka gawar take fada in gawar mutumin kirki ce. Domin me yasa? Jinkirta shi yana cikin kunci. Kaga wannan gaba tana nuna mana haramcin jinkirta yin jana'iza in an tabbatar da rai ya huta. Abinda ya kamata a yi kokari a tattala mutum a kai shi makomar shi, saboda barin shi kun bar shi a cikin kunci. Shine yace qalat qaddimuni, gawar za ta ringa fada tana cewa ku gabatar da ni, ku gabatar da ni, ma'ana ku yi maza ku kai ni makomata. Wa in kanat ghayra salihati, manzon Allah yace in ku gawar ba ta kwarai bace ba, qalat li ahliha, gawar za ta fada ga waɗanda suke dauke da ita, sai ta ce ya wailaha, kaicin hallaka, kaicin hallaka ta. Ita gawar za ta fada kaicin hallaka ta. Aina ta zahabu na biha, ina za ku da ni, haka gawar take fada. Shine in abu kamar misali na sharri da mugunta ne, baka jingina shi zuwa kanka, sai ka yi wannan, ka zo da damirul ga'ib. Shine manzo Allah ya ce wa in kanat ghayra salihatin, in gawar ba ta kwarai bace, qalat li ahliha, za ta fada ga waɗanda suke dauke da ita, ya wailaha, tana cewa ya kai can halakarta ita gawar. Aina ta zahabu na biha, ina za ku da ita. An gane ku? Maimakon yace qalat li ahliha, sai ta ce ya wailata, aina ta zaha, aina ta zahabu na bi, ina za ku tafi da ni. Yasma'u sautaha kullu shay, maza Allah yace dukkan komai yana jin wannan muryar ta, da ita gawar ta kwarai da wanda take ta banzar, duk maganar da suke komai maza Allah yace yana ji, da dabba da kwari da dutse, komai koma menene, tunda yace yasma'uha, yasma'u sautaha kullu shay, komai manzo Allah yace yana jin sautin ta, hatta da aljan yana ji, illa lil insani, manzo Allah yace sai dan adam. Walau sami al insanu, inda a ce dan adam zai ji wannan magana ta gawa, manzo Allah yace la sa'ika, da take yanki ya fadi ya mutu, ba zai iya jimrewa ba. To kaga a takaice wannan hadisi yana nuna mana gaggauta jana'iza. A inda ake dan jinkirtawa sai idan mutuwa ce ta fuj'a, ma'ana mutuwa ta kai tsaye. To ita mutuwa ta kai tsaye akan dan saurara, a dan jima, a ga shin ya mutu da gaske ko kuma doguwar suma ce. Saboda akwai doguwar suma da mutum yake kaji baya motsawa, in ba a irin wannan zamani na ci gaba wanda za a sanya na'ura wadda za ta nuna in zuciya tana bugawa da sauranta, to na'urar za ta nuna, in kuma rai ya riga ya fita ita wannan na'urar za ta nuna. Amma a irin wancan lokaci mutun yakan iya yin dogo suma kai tsaye mutun ya mutu ana ganin ya mutu alhali shi kuma bai mutu ba dogo suma ce mun yi bayani a baya wani dan uwa da yake ba mu labarin wani dan uwansu da Allah ya masa rasuwa a kauye gabanin magariba to sai aka jinkirta jana'izar zuwa saje aka aje shi sai yin asuba da ya bige shi kawai sai ya motsa kuma yace a lokacin da yake bada labarin yace har yau yana nan to kaga shi yasa in kamar misali irin wannan mutuwa ta kai tsaye to ita wannan ba a buƙatar a gaggauta sai a dan dau lokaci a dan jinkirta har a tabbatar da cewa haka ne ya mutu to amma in an tabbata a irin wannan lokaci na ci gaba shi yasa in mutun ya mutu akai likita ya auna a tabbata ran ya fita ko bai fita ba ko kuma waɗanda suka san menene mutuwa kenan su zo su gani in lalle an tabbata ya mutu in ya so to ba wani latti da za a yi sai a shiga dawainiya ta tattala shi zuwa makomarsa to shine a takaice kenan malam ya zo mana wato da wannan hadisi kenan gaggawa ta biyu kamar yadda muka yi bayani a baya shine wajen rakiyar gawa in za a raka gawa ba a tafiya taki ɗaya irin na ƴan mushan da Yahudu kenan gaggawa ake yi amma ba gaggawa ta fitar hankali kuma game da tafiya raka gawa mun yi bayani a darasi da ya wuce akwai bambanci tsakanin ɗan ƙafa da wanda yake mahayi duk wanda yake kan abin hawa to abin da yake sunna ya bari gawa ta yi gaba shi ya biyo baya amma ɗan ƙafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana yace wal mashi yasiru haisu sha wanda yake ɗan ƙafa manzon Allah yace a wajen rakiyar gawa yana tafiya duk inda yaso din ma ya shiga gaba ko ya biyo bayanta ko ya koma dama ko ya koma hagun ɗan ƙafa ko ina yana iya amma tare da cewa dalilai sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya fi dacewa shi kanshi ɗan ƙafar gawa ta shiga gaba shi ma ya bi baya tare da cewa kuma ya halatta ya shiga gaba babu ta'jili qada'i ad-dayni 'anil mayyit wal mubadarati ila tajhizihi illa an yamuta faja'atan fayutraku hatta yutayaqqana mautu ana abi hurairah radiyallahu anhu an-nabi sallallahu alayhi wa sallama annahu qala nafsul mu'mini mu'allaqatun bi daynihi hatta yuqda'an rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasan wa an husayn ibn wahwa radiyallahu anhu an qalahat ibn al-bara'i radiyallahu anhu marid fa ataahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallama yaqulu فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وأجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تهبس بين ظهران أهله رواه أبو داود wato wannan babi ne wanda ke bayani game da gaggauta biyan bashi a madadin mamaci idan mutum Allah ya masa rasuwa akwai nauyin bashi a kan shi to kar a yi latti a yi gaggawa a biya masa bashi biya masa bashi ko a farko daga cikin dukiyar shi za a ɗauka a biya masa ko da dukiyar gaba ɗaya za ta tafi a biyan bashi dole ne a biya masa bashi idan dukiyar gaba ɗaya ta tafi a biyan bashi wani abu ya rage ba a ida biya ba to kuma ga dan shi ya zama wajibi akan ku nemi kuɗi ku biya ma mamacin ku bashi don haka idan mutum Allah ya masa rasuwa farkon abin da ake yi daga cikin duk iya abin da ya mallaka na dukiya shine za a fitar da kuɗi na ɗawainiyar tattala shi zuwa makomarsa a dukiyar shi za a ɗau kuɗi a saya masa likkafan a ɗau abinda za a sayi turaren da za a shafa masa a cikin dukiyar shi za a sayi itacen da za a jera a cikin kabarinsa in a inda ake jera itacen ne misali kenan ɗawainiya ta jana'iza a cikin dukiyar mamaci ake ɗauka sai dai idan wani yayi tabarru'i ma'ana ya ce a ku gari ni na bada to fa lillahi alhamdu babu laifi wani ya ɗauka daga aljihun shi ya bada amma in kowa bai bada ba daga dukiyar mamacin za a huta in shi mamacin bai yada dukiyar da za a ɗauka a saya masa likkafani da sauran to abin yana kan hukuma baitul mali za a je a ɗauka an gane ko baitul mali ita za a je a ɗauka anan za a ɗauka a yi masa ɗawainiya ta jana'iza bayan kenan an yi jana'izar shi sai a tambaya suwa suke bin shi bashi abu na biyu kenan farko akwai bashin Allah, in mai kudi ne yayi jinkirin fitar da zakatu, farko abin da za a yi sai a fitar da haƙƙin Allah, sannan kuma sai a tambaya suwa suke bin shi bashi, duk waɗanda suke bin shi bashi, in ma bashi ne wanda aka sanya masa ajali cewa sai zuwa lokaci kaza za a zai biya, to ajalin ya sauka, ka karɓi bashi an ce nan da wata 6 zaka biya, in a yanzu Allah ya maka rasuwa ba magana sai nan da wata 6 take yanke za a biya inda halin biya, amma naka wanda kake bi to magadanka sai su jira in lokacin biya yayi a biya su, kenan ko da dukiyar gaba ɗaya za ta tafi a biyan bashi, to anan za a sarrafa ta. Umar Allah ya kara masa yadda lokacin da bashi da lafiya yake ma dan shi wasiya Abdullahi dan Umar yake cewa in Allah ya mun rasuwa yace dukiyata ku tattara akwai bashi a kaina ku je ku biya, in dukiyata bata biya bashin ba yace ka shiga dangi na a nemi taimako a biya wannan bashi, idan wato abinda aka hada daga wajen dangi na bai isa ba ka je ka nemi taimako da dangin mu cikin Qurayshawa da sauransu a hada a biya mun bashin da yake kai, to dan haka anan kenan ba ma maganar gado, amma daga mutun ya mutu ba a famar a biya masa bashi, a jama'a kawai ta gado suke, ta gado suke ba sa famar su biya masa bashi, dole ne sai an biya masa koda dukiyar gaba ɗaya za ta tafi a biyan bashi. Bayan an biya masa bashi, abu na uku sai a tambaya shin yayi wata wasiya, in yayi wata wasiya wasiyar bata saba ma shari'a to a cikin kashi ɗaya daga cikin ukun dukiyarsa za a zartar da wannan wasiya, misali yayi wasiyar cewa a gina masa makaranta ko a gina masa masallaci ko a gina masa masaukin baki da abin da yake kama da haka, aiki dai na alkhairi, to sai a kasa dukiyar kashi uku, kashi ɗaya za a ɗauko a shine za a zartar da wannan wasiya, in wani abu ya rage sai a dawo a hada shi da kashi biyun kuma shine, amma in wannan kashi ɗaya daga cikin uku bai isa ba to daidai da gala a cikin wannan kashi biyu ba za a ɗauko ba sai da yadda da amincewa ta magada, to don haka shine anan malam yace babu ta'jili qada'i daini, wato ba kenan abu na hudu kuma shine abin da ya rage sannan a raba gado shine babe wanda yake bayani game da gaggauta biya ma mamaci wato bashi, sai ce wal mubadarati ila tajhizihi da gaggawa zuwa tattala shi a kai shi makomarsa, illa an ya muta faja'a, sai dai in ya mutu kai tsaye irin wannan mutuwa ta kai tsaye ba tare da shiri ba, fayutraku wannan sai a kyale shi a dau hakuri hatta yuta yakana mautuhu, har a sakankance a tabbatar da mutuwar shi cewa ya rai ya huta. Malam sai ya zo da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ke cewa nafsul mu'mini mu'allaqatun bi daini, ran mu'mini abin ratayewa ce a sababin bashin da yake kansa hatta yi qura'anhu, wato sai an biya masa bashi, ma'ana mu'mini in Allah ya masa rasuwa duk wani matsayi da ya cancanta a kai shi na karamci to tsaidawa ake ba a kai shi sai an biya masa bashin da yake kai shi. Mun yi bayani a baya na cewa mumini bayan an masa tambayoyi akan fada da kabarinsa, sannan akan buɗa masa kofa daga cikin kofofin aljanna ya ringa shakar kanshi da ni'ima har zuwa yinin alkiyama, duk irin wannan matsayi dakatar da shi yake sai an biya masa bashin da yake kai shi. Dan haka hadisi ne ingantacce Abu Qatada lokacin da aka zo da wata gawa manzon Allah domin yayi mata sallah, manzon Allah da ya wuce sai da zai wuce sai yake tambaya akwai bashi akan wannan mamaci, aka ce kwarai, manzon Allah sai ya sha da baya ya ce kuma dan uwanku sallah ni bazan masa ba. Abu Qatada ya ce ya Rasulullahi na dau nauyin biya masa, wuce gaba kai masa sallah. Manzon Allah ya wuce gaba ya masa sallah, bayan wasu yan kwanuka manzon Allah ya hadu da Abu Qatada yace ka biya masa bashi, yace a, sannan ya sake haduwa da shi wani lokaci ka biya masa bashi, yace na biya, manzon Allah yace yanzu ya samu wurin kwanci, dan haka bashi musiba ne, musiba ce wadda take mai girma, duk wani matsayi da bawa ya cancanta a kai shi bayan mutuwar shi to akan dakatar da shi sai an biya masa bashin da yake kan shi, dan haka bayya halatta a jinkirta biya ma mamaci bashi. Shine kenan sai a tambaya duk waɗanda suke bin shi bashi su zo su yi bayani, in akwai waɗanda suka yafe fa lillahi alhamd, waɗanda ba su yafe ba in akwai abun biya a biya, in babu abun biya a nan cikin su wato wannan magadan mamacin wato su dau nauyin cewa za su biya wannan bashi, ai musu hakuri za su biya zuwa lokaci kaza, kuma ya zama wajibi su yi kokari su nemo iya abinda za su biya ma mamacin su bashi. To shine yace nafsul mu'min, manzo Allah yace ran mu'mini mu'allaqatun bi dainihi, abun ratayewa ce a sababin bashin da yake kansa, ma'ana an tsaida shi game da duk wani matsayi da ya cancanta a kai shi ba za a kai shi ba, hatta yuquba anhu, manzo Allah yace sai an biya masa bashin da yake kansa. Wannan hadisi, hadisi ne kyakkyawa, hadisi ne ingantacce, abin da yake nuna mana mustahabbancin gaggauta biya ma mamaci bashi, domin bashi illa musamman ga mamaci. Sannan hadisi na biyu a baban hadisin Husayn ibn Wahwa, Allah ya kara masa yadda, yake cewa Talha ibn al-Bara, Allah ya kara masa yadda, ya kwanta rashin lafiya, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yaje ya gaida shi, fa qala, sai manzon Allah yake fada ga jama'ar sa, sai ya ce inni la ura Talha illa qad hadafa fihi al-maut, manzon Allah yace ni fa bana zaton Talha, face mutuwa ta sauka gare shi, ma'ana da manzon Allah yaje ya gaida shi a lokacin nan ran shi ya fita, manzon Allah da ya kalle shi ma ya san rai ya fita, amma wato manzon Allah da ya kalle shi ma ya san kawai yana cikin hali ne na fitar rai, ma'ana mutuwa ta zo ne, saboda akwai yanayin da in mara lafiya ya kai ka san da wuya, sai dai wani al'amari na Allah, shine yace inni la ura Talha, manzon Allah yace ni bana zaton Talha illa kada hadasa fihi al-maut, face alamun mutuwa sun sauka gare shi, manzon Allah yace fa azinuni bihi, in rai ya yi da fita manzon Allah yace ku sanar da ni, wa ajilu bihi, manzon Allah yace kuma ku gaggauta shi, ma'ana kar ku jinkirta shi, ku yi gaggawa ku tattala shi ku kai shi makomarsa, sai yace fa innahu la yanbaghi li jifatil muslim, manzon Allah yace domin bai dace ba ga gawar musulmi an tuhubasa, a tsaida ta baina zaharani ahlihi, tsakankanin iyalinsa, bai dace ba gawar musulmi bayan rai ya fita a dakatar da shi a jinkirta shi a cikin iyalinsa, a yi gaggawa a kai shi makomarsa. Wannan hadisi al-Imamu Abu Dawud ya rawaito shi, sai dai hadisi ne da'ifi, bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin a cikin sanadinsa akwai wani marwayici shine wato Uzra ibn Sa'id al-Ansari, da shi da mahaifinsa gaba ɗayansu majhulan ne, kwata-kwata ba a san su ba. A cikin hadisi ko in aka samu marwayici majhulul hal, idan aka ce majhulul hal shine wanda babu yaban wani malami akan sa balantana fallasa, wani bai yabe shi ba, wani bai fallasa shi ba, to wannan hadisi matsayin shi hadisi ne da'ifi. To shi wannan marwayici da shi da mahaifin nasa gaba ɗayan su an jahilci halayensu, babu wani malami daga cikin malaman hadisi da ya yabe su, kuma babu wani wanda ya fallasa su, don haka a takaice hadisin bai inganta ba, amma wancan hadisi ya tsaya matsayin shi wanda yake cewa ku gaggauta jana'iza, in nagartacciyar gawa ce alkhairi ne za ku gabatar da ita. Nan insha Allah za mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.